Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Sabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 20 ga watan Oktoba. A cikin shirin za a ji ƙarin bayani kan zanga-zangar da mata suka yi a jihar Adamawa ta Najeriya kan abin da suka kira wani yunkuri na hana mace zama gwamnan jihar.
Muka wayi gari sai muka ji aka yanke hukunci akan cewa kotu ta ce ba dan takara ABC, amma kuma a matsayinmu na mata muna ga ba mana adalci ba.
Za kuma a ji cewa ana ci gaba da takaddama kan makomar kamfanin man Najeriya NNPC wanda ake shirin sayar ma jama'a.
Wannan kamfanin sabon kamfanin na NNPC dinnan limited dinnan na talakawa ne na mutanen Najeriya kusan 100 million $200 su ne za su zo su sayi share a ciki. Tunda ake shekaru 44 da ya gabata NNPC bata taba fito da riba ba sai wannan kana.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Suleiman Barma ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Kamaru, amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatar an tashi lafiya. Ga cikakkun labarin duniya. Kungiyar Tarayyar Turai ta sake sanya wa Iran sabbin takunkuma a jiya Laraba kan samar da jiragen yaki mara matuki ga kasar Rasha a daidai lokacin da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya yayi taro kan hare-haren da aka kai da jirage marasa matuka da suka haddasa barna a Ukraine. Kasashen Amurka da Faransa da Birtaniya dai sun buƙaci taron kwamitin sulhu na sirri da aka yi domin nuna rashin jin daɗin su game da jigilar jirage marasa matukan. Lamarin da mahukuntan kasashen yammacin Turai suka ce ya sabawa kudirin Majalisar Dinkin Duniya. Duk da cewa Rasha na da ikon hana duk wani sabon yunkurin sanya mata takunkumi. Ukraine ta kwashe makonni tana ba da rahoton hare-hare da Rasha ta kai da jiragen Iran marasa matuka na Shahid 136, wanda wannan jirgi mara matuki makamin da ya dauko ya tarwatse a wani harin kunar bakin wake kuma ta yanke hulɗa da Tehran. Kasashen Iran da Rasha dai duk sun musanta yin amfani da jiragen, inda Tehran ta ce tana son tattaunawa da Ukraine. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ayyana dokar ta ɓaci a yankuna hudu na kasar Ukraine waɗanda sassan su ke ƙarƙashin ikon sojojin Rasha, yayin da sojojin Ukraine ke ci gaba da ƴantar da yankuna da aka mamaye a gabashin kasar. Putin ya faɗa a wani zama na yanar gizo na kwamitin tsaro na Rasha a jiya Laraba cewa ya sanya hannu kan wata doka da ta ayyana dokar ta ɓaci a yankunan Donetsk, Luhansk, Kherson da Zaporozhye na Ukraine waɗanda Rasha ta mamaye ba bisa ƙa'ida ba a watan da ya gabata. Nan take Putin bai bayyana matakan da za a ɗauka ƙarƙashin dokar ta soja ba, amma ya ce umarnin nasa zai fara aiki tun daga tsakar daren ranar Alhamis. Dokar nasa ta ba da hukumomin tsaro kwanaki uku don gabatar da takamaiman shawarwari. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Hanifa, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Adamawa a Najeriya, inda kungiyoyin mata suka gudanar da wata zanga-zanga ta nuna rashin amincewa da abinda suka kira wata dabara ta amfani da kotu don hana mace zama gwamnan jihar Adamawa. Daga Yola ga Muhammad Salisu Garba da rahoton.
Nan fusatattun haɗaɗɗun ƙungiyar mata sama da 20 kenan da suka haɗu suka fito zanga-zangar lumana a jihar Adamawan, a yadda suke nuni da cewar ba su gamsu da hukuncin da babbar kotu mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke zama a Jimeta babban fadar jihar Adamawa akan cewar jam'iyyar APC ba ta da ɗan takara a zaben gwamna a zabe mai karatowa. Sannan kuma ita injiniya Aishatu Dahiru Ahmed Binani ba 'yar takara ba ce a wannan jam'iyya. Shugaban haɗakar ƙungiyar wadda ta jagoranci wannan zanga-zangar lumanar, Comfort Ibrahim Ezra wadda ta sheda mun cewar
dalilin da yasa muka yi wannan gangami na lumana a matsayin mu na mata mun san watannin da suka shige an yi primaries a jam'iyyar ta APC wanda ita ƴar uwar mu ta mace Dina Aishatu Tahiru Binani ta ci zabe wanda duniya duka sun sani ba taba irin zaben primaries da aka yi a jihar Adamawa kamar wannan ba muka wayi gari ranar Juma'a sai muka ji aka yanke hukunci akan cewa kotu ta ce ba dan takara a APC amma kuma a matsayin mu na mata a matsayin mu na kungiya muna ga bai mana adalci ba
madam Duni Musa Jambutu ita ma dai ta kada baji ta dora da cewar
mu nuna bakin ciki akan abun da ya faru da zaben yar uwar mu bayan ta ci zabe da ta ci zabe kuma daga baya aka je kotu aka ce ba zabe mu ban mu ce abun da kotu ta yi ba daidai ba amma maganar da muke kokari mu ce annan shine an nuna mana son kai dalili ko akwai wani abun da ake kiran shi gender equality wanda har yanzu mu mata Najeriya ba mu ga an nuna mana maganar gender equality ba ba a ba mu haƙin mu na mata ba
hakan ta sanya na tuntubi ita injiniya Aishatu Dairu Ahmed Binani wanda lamarin ya shafa tsindin ta wayar laho nan take kuwa ta sheda mun cewar
ya kamata gaba daya mu san cewa Allah ne ke ba da mulki ga wanda ya ga dama a lokacin da kuma ya ga dama bai kamata a yi fushi har ya kai ga akona katin zabe ba a yi hakuri abun da ya faru Allah ne in ka samu Allah ne in ka rasa Allah ne dan uwana mata su yi hakuri matasa da ransu ya baci duk su yi hakuri shi jarabawan ubangiji ba ta inda baya zuwa haka wannan mu dauke shi a matsayin na jarabawa ne Allah ya ba mu ikon cin jarabawa
to ko menene ma matsayar jam'iyyar APC na jihar Adamawa akan wannan batu duba da cewa kartan kasa da nuna wa juna ya tsada da kuma fadan cikin gida ya barke tsakanin su hakan ta sanya na tuntubi mataimakin shugaban jam'iyyar APC na shehar Arewa maso gabashin Najeriya wanda kuma haifafen dan jihar Adamawa ne ke rike da wannan madafin ikon comrade Mustafa Salihu wanda yace
ah kullun zaben fita guri ana zaman lafiya ba matsala shine magana kullun zaben fita guri amma in da aka samu matsala haka shi wannan dan takara da yake takara kundin tsarin mulkin na kasa ta ba shi ma ya nemi halal a siyasance ko a kasuwanci to a inda yazo ya biya kudin sa ya shiga takara shi bai laifi ba kace ya biya kudi kaza ya biya kace yi screening yayi kace ya kaza duk abin da kace yayi a matsayin sa dan takara yayi ya bi ta kansa a zo a yi zabe kai jam'iyya ka zo kai zabe mara kyau to laifin ta ba zai shafi uba ba bai kamata a ce an musguna wa waɗannan yan takaran su kashe kudaden su kashe zabe a domin kuskuren jam'iyya ba
Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
To gaida Salisu yanzu kuma ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya
Makonnin nan da suka gabata al'ummar Kamaru na fuskantar matsalar karancin iskan gas a cikin gida. Karancin ya shafi dukkanin manyan garuruwan kasar kamar yadda wakilinmu Muhammad Bashir Laden ya bayyana mana daga Yaounde.
Bayan Yaounde, babban birnin Kamaru da Bafusam a yammacin kasar, iskar gas na girki ta yi karanci kusan makonni uku a Duwala da kewayen shi. Yawancin tashoshin sabus da wuraren siyarwa a cikin babban birnin tattalin arzikin ba su da iskar gas na girke-girke. Wannan karancin ya shafi duk samfura kamar yadda muka gani a tashoshin sabus da wuraren siyarwa. Inda jama'a ke yunkurin neman wannan gas mai muhimmanci don dafa abinci. An tilastawa kwastomomi zaga a cikin birni da gidajen mai da fatan samun tankar gas. Malam Jibril ya kosa kuma ya nuna bacin ransa ga makirofo na muryar Amurka.
Gaskiya rashin gas a kasan Kamaru abin na ci mana tuwa ƙurya. Gaskiya abin na rubuya. Gaskiya ana wahala. Gaskiya kasa kamar namu nan da aka ce wai mu muke fitar da gas daga kasa. Cikin kasa dai gas na fito amma ya tuwa ce ba gas a kasan Kamaru. Gaskiya abin na ci mana tuwa ƙurya. Gaskiya muna wahala. Ba mu san me gwamnati take wato nema akan mu ba a samu a taimaka mana.
A nasa bangaren Ahmad dan kungiyar farar hula yayi Allah wadai da gwamnatin da bata tausayawa al'ummar ta.
A gaskiya kan abin da ya shafi gas a kasar Kamaru na farko ina da laifin gwamnati ce domin gwamnati bata tausayin talakawa. Abin da yasa na faɗi haka saboda ainihin gas kasar Kamaru muna da wannan. To ta yau za a ya ce yau gas ya haura daga jaka 6.5 zuwa jaka 10 kaga wannan akwai abin dubawa kuma shi sai daga yau akwai kananan matsaloli a wannan kasa ta mu kasar Kamaru kasan yau in aka ce mutane suna fitowa ba abinci ana jin yunwa, to dole a aiwatar da wasu miyagun abubuwa mara kyau. Maganar nake ga maka yanzu bifisa cibiyo muka raba fada tsakanin civilian da 'yan sanda, wanda mutane ne suka kama 'yan sanda suka dinga dukansu babu gaira babu dalili. Wallahi yunwa ce, yunwa ce. Yau in ka duba muna da gas a kasar Kamaru, amma sai a fitar da wannan gasin a jihar Sierra waje, amma a bar 'yan kasa suna wahala. Bangaren abinci ma haka, akwai ci ma kamar su ayaba, su abarba wanda muke da shi a nan, wanda za a iya siya a dala 10 dala 20, amma sai a siyar ma dala 100 a fitar da ainihi masu kyau ma mara kin, in ma nake faɗa ma da fatan kana ganewa. To saboda haka gaskiya wannan abin gaskiya laifin gwamnati, gwamnati ba ta ganin gaskiya talakawa da gashi a kai, ba ta tausaya wa talakawa.
A cewar bayanai daga ma'aikatar ministan kasuwanci, jiragen ruwa masu ɗaukar gas sun makale a cikin ruwan Kamaru saboda matsalolin gudanarwa da rashin kuɗaɗen waje. Gwamnatin bata bada wani ƙarin bayani kan yanayin waɗannan matsaloli ba. A 'yan watanni da suka gabata, hukumomin da ke kula da rabon albarkatun man fetur sun alakanta wannan ƙarancin da matsalar kayan aiki, wanda shi ma ya samo asali daga yakin Rasha da Ukraine. A watan Yuli da ya gabata, gwamnati ta yi ikirari cewa ƙarancin man fetur ya faru ne saboda ƙaruwar tallafin da ƙasar ke yi na kula da farashin waɗannan albarkatun man. Babu mamaki cewa wannan matsalar ta shafi iskar gas na girki. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir, ƙarshen labaran duniyar kenan.
To a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake komawa Najeriya, inda ake ci gaba da tafka muhawara kan makomar babban kamfanin man kasar NNPC wanda ake shirin sayar da shi ga jama'a. Daga Abuja ga Nasir Adamu Elikaya da rahoton.
The government should get out of oil and gas. By every measure it has failed. This year NNPC has not brought 20,000 naira to
the. Azantawa da gidan talabijin na Channels, Gwamna Erufai ya ce a bana ko nera kamfanin NNPC bai sa aljihun gwamnatin tarayya ba, da nuna yana kashe kudin ne wajen ba da tallafin fetur.
And NNPC is a big problem for Nigeria, and unless we resolve it, it will bring Nigeria to its knees. I have said this.
Erufai ya kara da cewa gwamnati na samun kudi ne daga haraji da sauransu, don haka gwamnati ta tsame hannunta daga harkar fetur da iskar gas. Dan an biyo NNPC sai kamfanin ya durkusar da Najeriya, sai dalika kamfanin na ayyana riba amma ba a ganin wata moriya. A ganawa da manema labaru a Abuja, Kailani Muhammad ya ce sauya akalar NNPC daga zuba kudi aljihun gwamnati don raba jihohi zuwa tara kudin don kasuwanci mai riba na daga abin da ke damun masu irin ra'ayin Erufai.
Mallam Erufai ya fito ya ce yana son ya yan bundle NNPC ko kuma ma a soke ta a CS. Shine muke son mu gaya mashi wannan sabon NNPC Limited din nan na talakawa ne wanda take cin gashin kanta, ta je ta yi kasuwanci, ta samu royalties, ta samu haraji, ta zo ta yi mu talakawa aiki. Sannan wannan kamfanin, sabon kamfanin na NNPC din nan Limited din nan na talakawa ne na mutanen Najeriya kusan 100 million 200 da wani abu, su ne za su zo su sai share a ciki. Kuma yanzu NNPC, tun da ake shekaru 44 da ya gabata NNPC bata taba fito da riba ba sai wannan karan.
Kailani ya kalubalance Rufai da ya koma kan amfana da dimbin madine da ke jihar Kaduna don samun kudin shiga da hakan zai rage dogaro kan gwamnatin tarayya. Hakanan Kailani bai tsaya nan ba, sai da ya buƙaci tsohon sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi da ke danyen ganye da Rufai ya rika amfani da basirarsa wajen lamuran da za su kawo ci gaban ƙasa, maimakon haddasa muhawara tsakanin jama'a.
Lokacin da gwamnatin nan ta hau, Aishi Sanusin ya ce duk wani gwamnati da za ta zo ta hau mulki an bata economy in Najeriya za ta sha wuya. Ta yaya kuma yanzu yake dawowa baya yake wasu maganganu? Ba kudin man da ake sayarwa lokacin PDP shekaru 16 dola 100 a ganga ya dawo dola 7 ake sayarwa, kuma ga satan mai din bai kai ma lokacin da ake fitar da gangan miliyan 3 ba. a kowane rana ba. So mutane da dai kawai su yi losing out, su koma su je su yi noma, su fito da ma'adanai, talakawa su bi su.
Gwamnati dai ta mayar da NNPC na kasuwanci, amma ba ta kai ga sayar da shi ga 'yan kasuwa ba, ba kamar yadda a baya wasu ke fahimtar kamar hakan ne ba. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da Asmarawi. Gaida Asmarawi, yanzu kuma bari mu ko in za ku da gefe guda, Suleiman Barma ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A yau za mu nufi jihar Niger a Najeriya domin mu dora daga inda muka tsaya a kashin farko na hirar da ta hada wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari da Buhari Ismail Lawan, wani makaho mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar Umfani da ke Kwantagora. Bakon shirin wanda kaddara ta same shi bayan ya manyanta, wato a daidai lokacin da ya yi nisa a harkar kwallo, bai samu katsewar hanzari daga wannan aiki ba. Saboda haka ya ci gaba da horar da yaransa tamkar a lokacin da idanunsa ke gani, wato dai ya tabbatar da karin maganar da ke cewa na kasa ba kasawa ba. Wani abin alfahari ga Kwaci Buhari shine yana aiki da basirar da Allah ya masa wajen gane ko ne daga cikin 'yan wasa a yayin da ake murzale da, kamar yadda ya wajaba a wuyan kowane mai horar da 'yan wasa, lamarin da ya bashi damar samun lambobin yabo da dama.
Inda dan kwallo na ne ya buga, duk da zance ba duka ba a kowane lokaci saboda yanayin wasa, in wasa ya zahi wani lokaci, amma akwai daidaiku su wanda inda su suka shura kwallon to na san su ne suka shura, musamman in sun buga da karfi ta yi nisa haka, to lallai zan iya ganewa. Har cikin abukan wasan namu su ma akwai daidaiku 'yan kwallon da in sun buga na san su ne suka buga. Idan zan kai yara wasa a san lalle wannan team din ne, to za ka ga mutane da dama suna goyon bayan wannan team din saboda mamaki da suke gani akan cewa wanda bai gani shi ke jagorantar wannan team na. Bayan wannan kuma na dauki kama a ce gwarzon masu horarwa best coach kenan a garin Kwantagora akalla zai kai 5-10 insha Allah zai kai so 5-10 so akwai da nasarar da dama gaskiya wanda yake ko tsakanin ƴan wasannin har waɗanda ba ƴan team ɗina ba akwai girmamawa akwai fahimta akwai soyayya
to ka taba fita kaman kai kanka wajen wani ko taro naku na kwace-kwace ko wani seminar dai haka na masu horar da ƴan wasa
lalle mun yi seminar ba ɗaya ba biyu ba anan da Mina mun je seminar na masu horarwa anan Mina wanda yake har makaranta na NIS lokacin Allah ne da bai kaddara ba lokacin corona nan so wanda shekarun kuma da wuce Allah bai kaddara ba amma shi ma akwai tsarin haka insha Allah
amma me kake jin ana fadi game da kai ko a wurin horarwa da sauransu
to gaskiya duk wanda zai yi wasa da team dina ya san cewa yana da wasa babba a gaban shi haka kuma duk wanda zai tunkare ni ya san cewa ni mai horarwa ne wanda ya san me yake yi wanda yake misali kilan wani harka ya faru kamar na za a yi selected haka na ƴan ƙwallo a gari wanda ba team dina bane wani team ne zan kai to ba fargaba ba kuma alfahari ba duk aka ce wannan selected ne nawa to ya sha bamban da duk wani wanda zai hada selected a wannan ƙasa na Kwantagora dole za ka ga bambanci na ƴan wasa wanda yake a yanzu haka idan zan samu sponsor wanda zai kama a ce in hada ƴan ƙwallo da za a kai su kilan kasar Ingila su je kamar scouting match ina mai tabbatar maka zan hada ƴan ƙwallon da za su je garin nan kuma ba su dawo ba ma'ana ba za a basu ba a sai ƴan ƙwallon nan ba saboda iyawansu in dai har za mu samu wannan sponsor wani ya ce yau ga hali ya dauka muna nauyi na wannan team to lalle ko za mu hada team wanda duniya za ta jita wanda yake ƴan ƙwallon nan kowa zai so a ce ya siye su banda misali kamar irin wannan mai horarwa da ake ji da shi a duniya irin Guardiola in za mu hada ƴan wasa su samu horarwa na ƴan kwanaki ko ƴan watanni mu samu damar da za mu je mu buga wasa da irin wannan team nashi to insha Allah ko zai ce lalle wannan ya san me yake daidai gurgudu
to amma ka taba samu wata karramawa haka ko daga wata kungiya ko hukuma
to sai dai kamar namu na nan gida hukumar kwallon kafa na Kwantagora da yake suke gudanar da wasanni to Premier League da muka buga na 2019 wanda na ci su suka bani wannan karramawa na shugaban gwarzon masu horarwa wanda shugaban kwallon kafa na jihar Niger Comrade Ahmed Yusuf Fresh yana a wurin wanda lokacin da aka kira sunana duk wanda ke saman nan wurin taron ba wanda bai miƙe tsaye ba akwai karramawa da dama wanda ita kanta karamar hukumar kwallon kafa na Kwantagora da aka fara kafata ni ne mutum na horko da ya fara cin gasa da suka sa da na manya da na yara kuma ni ne mutum na horko da ya dauki gwarzon masu horarwa a karkashin mulkin Alhaji Kabiru Master
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da karashin wannan tantaunawa yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Buhari Ismail Lawan makaho mai horar da ƴan wasan kungiyar ƙwallo ta Umfani a Kwantagora da wakilin muryar Amurka a jihar Niger Mustafa Nasir Batsari ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
a gaida Sulaiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da shiri na gaba
jaridar The Independent ta ruwaito wannan labari yanzu ana sayar da bagin siminti CD 90 jaridar ta ce masu sarrafan siminti sun ƙara kuɗin bagin kilogram 50 na siminti bincike akan MyInfo DH ya bayyana cewar duk masu sarrafan siminti sun ƙara kuɗinsa Superstock band kaɗai ne ake sayarwa a CD 78 yayin da Gasm Excess Strong ke nufatar CD 90 wasu masarrafa sun ce an yi ƙarin ne a dalilin tashin kuɗin aiki kwassam daga watan Yuli shekarar ta 2022 a dalilin faɗuwar darajar CD a watanni da sun ka gabata. Sai jaridar Daily Mail da ta rawaito barazanar sauke NPP ta zaɓe a shekara ta 2024 baya firgitar da ni, in ji shugaba Akufo-Addo. Jaridar ta ce shugaban ƙasa Akufo-Addo ya ce baya jin wata fargaba da yawan kiraye-kiraye da ake yi na sauke NPP a zaɓen shekara ta 2024. Yana amsa tambayoyi ne yayin wata hira da aka yi da shi a Otek FM da ke a birnin Kumasi. Da mai gabatar da shirin ya nemi sanin martaninsa game da barazanar da mutanen Kwabura da masu ke yi wa jam'iyyar mai mulki a zaɓe mai zuwa a dalilin lalacewar hanyoyin mota a yankin. Sai shugaban ya amsa, ai babu matsala, ai mutane sun saba yin waɗannan irin barazana, ni dai irin barazanan nan baya girgiza ni ko miskala zarratan. Mazauna ƙaramar hukumar Kwabura ta gabas sun rinka matsawa gwamnati ta gyara hanyoyin yankin. A haramta aikin ƙananan kamfanonin masu haƙan ma'adinai. Kira daga Majalisar Kirista kuma Daily Gani ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce Majalisar Kiristan ƙasar Ghana CCG a takaici ta yi kira ga gwamnati ta dakatar da ƙananan ayyukan haƙan ma'adinai cikin gaggawa. Game da abin da majalisar ta ce ne yadda tarin kamfanoni ke fakewa bayan masu lasansi suke lalata muhalli na buƙatar haramta harkokin nasu cikin hanzari don a samu gyara ɓarnar da masu haƙan ma'adinan taɓarauniyar hanya wato galam sai sun kai. Ƙungiyoyin na addini a wani taron manema labarai a nan Accra jiya sun yi takaicin muguwar ɓarna da masu haƙan ma'adinan da maƙarabarsu sun kai wa lafiya, halin rayuwa da tattalin arzikin ƙasar. Babban jaridar ƙasar Ghana da Daily Graphic ma ta yi sharhi yau kamar haka. Demokuraɗiyyar jam'iyyu barkatai, jaridar ta ce an sha faɗin cewar waɗanda ke sha'awar shugabantar harkokin maza a same su suna yin abu da ya dace, musamman in suna buƙatar su riƙe amana na al'umma da tsaron ƙasa. Ana sa ran su zamo masu adalci da ɗaukar nauyin haƙoƙi da kewayensu, kuma in sun gaza nuna alamu na waɗannan haƙoƙi da kuma yin lissafi, 'yan ƙasa ba su da zaɓi illa su yi waje da su. Jarida ta ce shin hukumar zaɓe ta ƙasar Ghana ta shirya kuwa da yi cizo da wannan? Muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanul Laham Tar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Gaida Ritwan da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Ƙungiyar Tarayyar Turai ta sake sanya wa Iran sabbin takunkuma a jiya Laraba kan samar da jiragen yaƙi mara matuƙa ga ƙasar Rasha a daidai lokacin da Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi taro kan hare-haren da aka kai da jirage marasa matuƙa da suka haddasa ɓarna a Ukraine. Ƙasashen Amurka da Faransa da Birtaniya dai sun buƙaci taron Kwamitin Sulhu na sirri da aka yi domin nuna rashin jin daɗinsu game da jigirar jirage marasa matuƙan, lamarin da mahukutan ƙasashen yammacin Turai suka ce ya saɓa wa ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya, duk da cewa Rasha na da ikon hana duk wani sabon yunkurin sanya mata takunkumi. Daga ƙarshe, shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ayyana dokar taɓaci a yankuna huɗu na ƙasar Ukraine waɗanda sassan su ke ƙarƙashin ikon sojojin Rasha, yayin da sojojin Ukraine ke ci gaba da 'yantar da yankunan da aka mamaye a gabashin ƙasar. Putin ya faɗa a wani zama na yanar gizo na kwamitin tsaro na Rasha a jiya Laraba cewa ya sanya hannu kan wata doka da ta ayyana dokar ta ɓaci a yankunan Donetsk, Luhansk, Kherson da Zaporozhye.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Salaman Abu wanda ya haɗa ya ba da umarni, da kuma injiniyanmu na yanzu Jimmy Scott, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.